kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ta ce hanyoyin da za a bi don magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta shine a so mai da su garuruwansu da aka tabbatar cewa an samu zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin mutunci. Koordinator wannan kungiya na majalisar ɗinkin duniya Mr. Edward Kalo ne da ya bayyana hakan a lokacin da yake ganawa da 'yan gudun hijiran da ke sansanin Bakassi a garin Maiduguri kan wannan rana na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe saboda 'yan gudun hijira a faɗin duniya wanda kuma a kaddamar da wannan bikin da wannan shekarar a jihar Borno. Mr. Kalo ya dai so ma ya zanta al'ummar Najeriya da ma jihar Borno baki daya game da asarar rayukan mutane 27 da aka ce an yi su gajiyar tashin wani bom a garin Kwandiga da kuma raunata wasu fiye da 80 da aka ce bom din yayi.
Northeast Nigeria, civilians continue to bear the brunt of the conflict. Women, men and children face grave human rights violations.
Ya ce a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya tsaron hula dai suna kan kaiwa hare-hare da mata da maza da ma ƙananan yara shi ne suka fuskantar matsalolin keta haƙƙin bil'adama har ma da matsalolin fyaɗe.
Since the start of this conflict in 2009, more than 20,000 people have been killed. Thousands of women and girls have been abducted and children continue to be used as suicide bombers.
Yanzu da aka fara kai wannan hare-hare a shekarar 2009, yanzu haka an kashe mutane fiye da 20,000. An yi garkuwa da dubban mata da yara, sannan kuma ana ci gaba da amfani da yara wajen kunan bakin wake. Sannan dubban mutane sun bar ayyukansu.
The UN can work with governments to end the crisis in Nigeria. This crisis can be resolved. If there is one crisis in the world that can be resolved, it's this crisis in Nigeria. Because you have a strong government.
Ya ce kungiyar majalisar ɗinkin duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin Najeriya na tabbatar cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Za a iya magance wannan rikici. Ya ce kamar da nake faɗi, in akwai wani rikici da zai iya kawo ƙarshe guda ɗaya a duniya, to wannan rikici da ke addaban al'ummar jihar Borno shi ne, saboda ana tsayayyar gwamnati a wannan ƙasa wanda za su yi duk mai yiwuwa tabbatar cewa wannan rikici ya kawo ƙarshe, mu kuma za mu tabbatar mun ba su goyon baya. To ko ya rayuwar wasu 'yan gudun hijiran da yanzu ke tsugunne a wasu sansanonin da ke ci da ke jihar Borno yake ne.
Suna na gaji ne
daga daji ka zo
daga kwasa
ya kuke ji da wannan rana ne
alhamdulillah muna ji da hakuri ne hakuri
da mai sunan ki
Faduma
daga ina
daga kwasa wara
wannan rana ne da ake tuna da musamman ku da kabaru garuruwan ku ya kuke ji da wannan rana
Allah muna ji muna so da komar mu da mu garin mu muna wahala
sai wani hali kuke ciki ne yanzu yau ranan da magana ta dinke duniya ta wani saboda tuna da yan gudun kura
muna wahala
wani wahala
wahala din ji akwai
ana bayarwa ma ba isa
eh ba isa
kamar so da ake baka abincin ne
so da yana a wata kuma yana kai kwana 50 ma kamar ba bayar da zo kai ma kai magana na kana baki kana kai
eh
abincin da za a bayar yanzu kwana 50 ba da abinci ba kuma yawanci abin da suna yi ba adalci ba ne to za ka nan za a za wanda suke so su a yi jiki kan manajarin za a za wanda suna so sai su sa ko mutum da goma ne ma in ba tayariyarsu matansu da yaransu ba ba abin da suna yi
Alhaji Usman Muhammad Darkwadi shi ne mataimakin gwamnan jihar Borno wanda kuma wakilci gwamnan jihar Kwanar Bulkashin Shatima da kuma abin da ke shaida wa 'yan gudun hijiran
kamar na farda amma lokacin da aka dauka bayan ku ko sun kawo daga baya in ba ka zo gari sabon cewa ku kada baya ba abin da ka saka baka saka baka sun ga baka saboda haka tun akwai kamu inda suna ko duk inda mutum ya taru ko yi rikotin mafa da fara ba mun yi kokarin za mu kokarin sun da zakara ɗin mu kasa a kara balle ma ba abin da muke fata ba ne muna fata kowa kuma ne rusu
mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Darko kenan ke jawabi ga 'yan gudun hijira da ke sansanin Bakassi akan wannan rana na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda 'yan gudun hijira da ke faɗin duniya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.